Dr. Juventus ta lallasa Monaco da ci 2 da nema a gidan Monaco a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final karawar farko. Juventus ta samu nasarar kwallayen ta da kafar dan wasan gaban ta mai suna Gonzalo Higuain inda ya jefa kwallon sa na farko a cikin minti 29 da fara wasan a cikin minti 56. Gonzalo Higuain ya sake samun damar jefa kwallo ta biyu, haka aka tashi wasan 2-1. Juventus na da 2, Monaco na nema. Wannan shine karo na uku da kungiyar kwallon kafa ta Juventus take samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Ita kuwa Monaco ta samu sau daya a karawa 5 da suka yi. Ranar Talata 9 ga watan Mayu na shekara 2017 za a dawo gwauzawa a zagaye na biyu a gasar ta UEFA Champions League na shekara 2016, inda Juventus din za ta karbi bakuncin Monaco, inda Monaco take neman zurar kwallo uku da nema kafin ta kai ga nasaran zuwa zagayen wasan karshe. Ita ko Juventus tana neman a tashi koda kunnan doki. A daya bangaren kuwa a gasar cin kofin Turai European League na shekara 2016 shi ma a matakin wasan kusa da na karshe semi final a jiya, Ajax ta lallasa Lyon da ci 4-1. Ajax ta samu nasara sau uku kenan akan kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Ita kuwa Lyon bata taba samu nasara akan Ajax ba. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo, inda Manchester United din da ta tattaki har zuwa kasan su a gasar cin kofin Turai European League na shekara 2016 a karawar su ta farko a matakin wasan kusa da na ƙarshe. Wannan shi da haduwar su na farko da kungiyoyin za su yi a tsakanin su tun bayan kafa kungiyoyin. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na yamma agogon Najeriya Niger da kasar Chad. A bangaren sai da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Faransa mai takale da kungiyar kwallon kafa na Atletico Madrid, Antoine Griezmann ya amince da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi masa na koma kungiyar, inda kungiyar za ta dinga biyan sa fan 280,000 a duk sati. Huta lafiya.